Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ana ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar yaduwar fadan da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin Gabas ta Tsakiya. Yayin da Amurka take kara tura dakarunta zuwa yankin tare da yiwa ƴan ƙasar ta gargadi kan barazanar da za su iya fuskanta da wasu kadarorinta a yankin. Yau butun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Tumadalla. Isra'ila ta ƙara zafafa har-haren sama da take kaiwa akan yankin Gaza. Har-haren da suke barnata unguwanni yayin da ake tunanin dakarunta na shirin kutsa kai cikin yankin na Gaza. Yayin da ake ci gaba da nuna fargabar yaduwar wannan rikici a yankin Gabas ta Tsakiya. Jami'in tsare-tsare a Majalisar Tsaron Amurka a fadar White House John Kirby ya ce har-haren da ake kaiwa akan muradin Amurka a yankin sun karu.
We know Iran continues to support Hamas and Hezbollah. And we know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others.
Kabi ke ne yake cewa mun san Iran na ci gaba da taimakawa Hamas da Hezbollah. Mun kuma san cewa Iran na bibiyar abubuwan da ke faruwa sau da kafa. A wasu lokuta ma har da taimakawa wajen kai waɗannan har-hare. Lamarin da ke tunzura wasu da ke son yin amfani da wannan rikici don su cimma burin su ko na Iran. Mun san cewa burin Iran shine ta musanta abin da ke faruwa a nan, amma dai ba za mu bar su su yi hakan ba. Ba za kuma mu bari wata barazana ta shafi muradinmu a wannan yanki ba, ba tare da mun mai da martani ba.
But we're not going to allow them to do that. We also are not going to allow any threat to our interest in the region to go unchallenged.
A dai ranar Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya fada a shirin This Week na gidan talabijin din ABC cewa Amurka na ƙara adadin dakarunta a yankin na Gabas ta Tsakiya.
And as you know, recently we've seen rocket and UAV attacks against bases housing our troops in Iraq and Syria.
Let us think in yake cewa kamar yadda kuka sani, a kwanan nan mun ga harin roka da na jirgi mara matuki waɗanda aka kai a sansanonin sojojinmu da ke Iraki da Siriya. Mun damu da yiwuwar yaduwar wannan rikici. Asali ma abin da muke gani shine ƙarin yiwuwar kai harare a kan dakarunmu da mutanenmu a ɗaukacin yankin. Kuma a dalilin haka za mu ɗauki duk wani mataki da ya dace don mu tabbatar da karanmu na cikin ƙoshin lafiya a kuma kare su. Tun bayan harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka Yahudawa 1,400, Isra'ila take ta kai harare a Gaza waɗanda suka halaka Falastina aƙalla 5,000. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na kira da tsagaita wuta a mataki na nuna jin kai a wannan rikici. Matthew Miller shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ga kuma abin da ya faɗa a ranar Litinin din da ta gabata.
Any ceasefire would give Hamas the ability to rest.
Yace duk wata matsaya da aka cimma ta tsagaita wuta za ta ba Hamas damar hutawa ta gyagije ta kuma sake ɗaura ɗamarar kai harare a Isra'ila.
Ready to continue launching terrorist attacks against Israel.
To sai dai shugaban tsare-tsare a ƙungiyar tarayyar Turai ta EU Joseph Borrell shi ma ya faɗa a ranar Litinin cewa shugabannin ƙungiyar ta EU za su goyi bayan duk wani kira da zai bada damar a dakatar da faɗan saboda al'amari na jin ƙai domin a samu a shiga da kayayyakin agaji a yankin na Gaza. Ana dai ta ci gaba da shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza yayin da a karon farko manyan motoci 20 ɗauke da kaya suka shiga yankin a ranar Asabar. Sai dai karancin man fetur na yin barazana ga ayyukan rarraba kayayyakin yayin da sama da Falastina miliyan 2 da aka yi wa ƙawon yake jiran a kai musu ɗauki. Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar. Kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin na Duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sen da ta hada asalin rahoton, sai Fiona nan dudu da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a wani makon idan Allah ya kai mu.